المستقيمين وعلى آله كقدره مقدار الأزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة البكية لا زالت إلى الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقدام فريد داري على الإطلاق حتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس. ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائد وفاري ومالازي وأديب إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستوري والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأجيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهى يا أهمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بزفري. اللهم لا لطف وأسألك اللطف فيما جرى به المكادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يو منا زمان دريبيو دا تلاتين دا اوكو اتكين منكرن تا ياك اتت الحق اي واندا مزالا يروب تاش ترجمة يا شو تجاني رضي الله تعالى عنه ko kuma shauje ne zan mutarajimin ala fi haqiqatul muhammadiyya ne. Sannan salatiya guda uku wanda suka fita daga hadaran sayyidul wujudi zuwa ga hadaran manzala a zuwa ga hadaran shauje jani jaw ya qutul haqaiq jawharatul kamali salatul gaibiyya. Yanzu za mu karanta jawharatul kamali wa nassani nassan nabi wa ya idan min imlahi sallallahu alaihi wasallam ali shaykhana. Wannan yana daga cikin imla'in shautijani sayyidina rasulullahi wa shautijani ya qazatan apili ya gaya masa wa hiya ita ce Allahumma ya Allah salli wa sallim kai salati kai aminci ala ainihin rahmati ga ainihin rahama arrabbaniya shine sifa wannan ainihin rahmatar rabbaniya wato shine wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina. Kowane ainu idanu wa rahama na manzo Allah, idanu wa rahama shine manzo Allah na Ubangiji ya Rabbu. Waliyaqutatu shine yaquti almuhtaqiqatu na haqiqa alha'idatu wanda ya tare bi markazil fuhumi wal ma'ani shine ya tare yaquti na haqiqa wanda ya tare wanda ya kewaye ha'idatu bi markazil fuhumi duk gurin da yake markazi ne gurin tsayawa ne na fuhumi wajen fahimta wala ma'ani da ma'ani duk gurin da abinda zaka gane komai zaka gane shi da annabi Muhammadin komai na fahimta ne na ma'ani duk da annabi Muhammad ake ganewa. Wa nurul akwani shine hasken na kaunu komai baraza nurihi bazaga nurihi min nurihi ne kowani haske da ya samu to hasken ya samu ne daga hasken manzo Allah yana sadda kowa almutakawinati wanda yake ma dama mutum kauniya ne al'adami dan adam musamman dan adam kaga kaun dan adam nurul akawnal matakawnatul adami sahibul haqi shine gashi ne ya fito dan adam amma kuma shine sahibul haqi rabbani wato ya zamo halifa kuma na Allah sahibul haqi ne amma rabbani halifa ne na Allah malaika bai zamo halifa ba rauhani bai zamo halifan Allah ba sannan jinnu bai zamo halifan Allah ba amma dan adam ya zamo halifan Allah tare da kusurinsa yana takaitawa a cikin haƙinsa da aikinsa bai kai aikin malaika ba amma yayi Allah ya masa idrakin ya sami wannan haƙin albarqul asai shine tauraru wannan al-asai mai haske bi muzunil arbahi wanda yake da ruwa muzunu kina muzunil arbahi bi muzunil arbahi na ruwan nan na riba al-maliata wanda ya gani li kulli mutaridin ga duk wanda zai neme shi zai bi duk wani hasken da yazo ko kuma ce albarki ne al-asai bi muzunil arbahi wanda yake saukar da ribobi lil kulli mutaridin daga dukkan wanda zai zo ko duk wanda za su gamu da shi duk wanda zai zo duniya kawai shine mutaridi minal buhuri wal awani minal buhuri na kace daga annabawa wal awani da waliyai shine buhuru buhuru annabawa al'awani waliyai ko ce buhuru ko ƙoramai wal'awani ce kofi kofuka wa abubuwan cin abinci haka shine awani wa nuri kallami hasken kannan shine allami mai ganewa allazi malata bihi kaunaka wanda da shi ka cika kaunu alha yatatu wanda yake kewaye da amkin zulma ya samu daga nuri kallani hasken nan naka mai walƙawa allahumma ya allah salli kai salati na biyu kenan wa sallim kai aminci ala ainul haqi da wanda yake shine ainul haqi mabubugan haqi ubangiji mabubugan haqi allati tatajallani na urushil haqaiqi wanda Allah yake matajalli yake bayyana kansa na arshin nan na haqiqa shine ainul ma'arifil aqawami shine asalin ma'rifa al-aqawmu mafi tsayuwa al-aqawmu mafi tsayuwa siratikal tani shine hanyar nan naka at-tami al-asqami wa cikakkiya tsayayya cikakken hanya kuma tsayayya allahumma ya allah salli kai salati wa sallim kai aminci ala dal'atul haqqi bil haqqi ga hudu wannan na gaskiya daga gaskiya shine manzo Allah al-kanzul azami shine taskan nan al-azami mafi girma ifadatika minka ilaika ifadatika shi wannan kanzin naka kwaren yiwuwanka ne minka daga gare ka ilaika kuma zai koma gare ka shine manzo Allah shine anan ne da aka iya ganewa shi manzo Allah ya samu ne min wujudin ila wujudin ba min adamin ila wujudin ba kaga Allahumma salli ala dal atul haqi hudo wannan na al haqu bil haqi alhaqu bil haqqi dal'ani ba samuwa ba rashi bane a hudo bane nadal atul haqqi bil haqqi an alkanzul azami manzala shine kanzi kuntu kanzan mahjiyan dan alkanzul azami shine taskan na boyayya kuma ba azimu ba a azami mafi girma wannan kanzin mafi girma ifadatika kwaranyowanka ne ya rabbi minka daga gare ka ilaika kuma zuwa gare ka ka gani daga gare ka zuwa gare ka ya rasul ya rabbana ihadatun nuri shi wannan kewayen hasken al-mudallisami wanda ba wanda yake shafe komi hasken sa ya shafe komi sallallahu alaihi Allah kai salati wa annabin wa ala alihi kai ga alayansa salatin da muke karantawa to arifuna biha ya ka sanar da mu waye annabi sallallahu alaihi wasallam salatin ka sanar da mu salatan to arifuna biha ka sanar da mu waye annabi shine iyahu to wannan jawharatul kamali kenan to wannan salisa nasin salatin da manzala ya gayawa Shehu Tijjani na uku wahiya min al-gaibi ita kuma salati ne wanda ta fito daga hadaratul gaibi wa ismuha sunanta as-salatul gaibiya ana kiranta salatul gaibiya fi haqiqatul ahmadiyya cikin haqiqan ahmadu kaga ahmadu shine tajallin farko muhammadu shine tajallin sani wa in hakan yayu a faɗe shi a hakan in kuma bai yi ba to amma haƙiƙan ahmadu ai saboda ɓuyansa ba wani mutum da aka taɓa samu mai suna ahmadu duk duniya banda annabi muhammad shine na farko mai suna ahmadu ba samu ba kaf gaba ki daya amma muhammadu an rurrubu an yi larabawa sun sa sunayen masu nan muhammadu saboda ana ganin za a same shi kaman guda bakwai ko guda shida guda bakwai kuma kowane an faɗe shi amma ahmadu hadaran ba wanda ya taɓa riskanta hadaratul gaibiya ce wahiya ita kuma kaga wannan Allahumma salli wa sallim ala ainur rahmati da shi aka fara ita kuma wannan Allahumma salli wa sallim ala ainu zatika akwai bambanci Allahumma salli wa sallim ala ainur rahmati rahman nan wanda ta bayyana wannan kuma Allahumma salli wa sallim ala ainu zatikal aliyya wannan kaga wancan hadara ce ta gaibi wannan kuma hadara ce ta fili ta bayyana na manzo Allah hadaran ya bayyana wancan kuma ya koma yayi deep matuka domin zatikal aliyya ka gani Allahumma salli wa sallim Allah kai salati kai aminci ala aini zatika ga ainin zatinka al aliyya madaukaki bi anwa'i kamalatika albahiyya da nau'i na cikanka albahiyya mafi bayyana fi hadarati zatika a cikin hadaran zatinka al'abadiyya na abadan ala abdika kaga hadaran zatinka kaga aini zatika al'aliyya bi anwa'i kamalatika albahiyya fi hadarati sai zamu zatika al'abadiyya ka gani ala abdikal qaim bika minka laka ilayka fi hadarat zatika a cikin hadaran zatinka al'abadiya ta'abat wato ta gaibu ba ta zuhuri ba a ta gaibiya kaga Allahumma salli wa sallim ala ainur rahmati ya bayyana amma Allahumma salli wa sallim ala ain zatika gaibi ne alaliya bi anwa'i kamalatika da nau'o'in duka na kamalanka albahiya fi hadarat zatika a cikin hadaran zatinka al'abadiya tabat ala abdika wa hadaran zatinka nan ala abdika zuwa ga bawanka alqaimu bika minka laka ilayka alqaimu wanda yake tsaye bika da kai ubangiji minka daga gare ka yake laka naka ne ilayka kuma zuwa gare ka bika laka minka ilayka bika da kai ne qa'imun bika abduka ne amma qa'imun bika minka laka ilayka bi atammi salawatu zakiyati daga mafi cikan salawatoti azzakiyati tsarkaka almusalli waye abdun qa'imun din wayin kana lirrahmani waladun fana awwalu abidin awwal abidina kaga almusalli wanda yake salla fi mihrab ainihi wanda yake salla fi mihrabi a cikin mihrabi shine manzala shine mihrabul wujudi kab halitta wujudi fa ba insu ba jinnu ba wujudu duk wani abidi mai bautan Allah kowaye shi kowaye har mala'iku kab manzo Allah shine limamin su to wannan shine ma'ana abdukal qa'im bika bawanka nan wanda yake tsaye da kai minka daga gare ka yake laka kuma shi naka ne ilayka kuma zuwa gare ka ne bi atammi salawati ya cika sallolin nan azzakiyati tsarkaka almusalli wanda yake salla fi mihrabi a cikin mihrabi ainul ha'i wal huwiyati yana cikin ainul ha'i kaga ainu zatika ainul ha'i to ainul ha'i huwiyati ha'il huwiyati ha'il huwiyati wannan ha'u na alhuwiyya wanda yake na huwa atari sabulu masani wanda shine yake karanta sabulu masani a wannan kujera this sifatika nafsiya da sifanka na nafsu kaga yake la uhusin sana'a alayka kama asnaita ala nafsika anta la uhusi sana'a alayka kama asnaitu ala nafsika anta alama dabu bi qaulika wanda yake magana bi qaulika da magananka wasjud waqtari aina ne kaga Allah madaukakin sarki ya gaya maka waye wasjud waqtari annabi Muhammad iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama lil insana ma lam ya'lam to in ka wasjud waqtari kai sujada ka matso kusa da ni wannan awwal manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu abdu li rabbihi huwa ساجدون أقرب ما يكون العبد لربه ما في كسنتين أبدا الله يكي إذا منزنسا لربه وهو ساجد لوكا تندي سجدا أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد لوكا تندي سجدا to kaga wannan iktirab dinnan kusanci ne to wannan ba wanda yake ba wanda Allah ya fara karban aikin sa na annabi Muhammadu ne a alamul gairi kafin alamul zuhuri domin a gaibul gairi kafin alamul zuhuri adda'i bika laka wanda yake kira bika da kai laka kuma dan kai bi izinika da izininka likafati shu'unika al-almiya dukkan shu'uni na ubangiji kulli yawmi huwa to wannan shu'unin duk wani halitta kowani irin abu yana daga cikin shu'unin lahi yawa al-ilmiya na ilimi faman ajaba duk wanda aka kira shi ta wannan hanyar istafa an zabe shi wa qaruba ya kusanta al-mufidu ala kafatin man aujadtahu wanda aka kwaranyo akan mafi kafatin man aujadtahu wanda aka sama da shi bi kayyumi sirrika da tsayuwar sirrinka al-madadus sari shine madadin nan asari wanda yake na so fi kulletil ajzai a cikin kulliya na juzi mauhibatu fadalika kyautan nan shine mauhiba na fadalanka wa Allah maka malanta kunta alamu wa kana fadlullahi alayka aziman mauhiba fadala mauhiba baye baye fadalan Allah shi kuma abinda ake bawa mutum abinda ya sani da abinda bai sani ba wanda ba a barawa da shi a lissafi a kawai turowa yake ana mutajalli alai shine wanda aka yi masa tajalli fi mihrabi qudsika a cikin mihrabi wajen koyan ibadaka ma'ana wajen mihrab qudsika guri na tsarki wanda kake ciki wawun sika da wajen da yabe kewanka bi kamalati uluhiyatika na daga kamalan uluhiyatika na uluhiyaka fi awalimika na alam ɗinka wa birrika wa baharika wanda yake baru a daji ko bahari ko a kogi to fasallallahumma Allah kai wannan kai salati alaihi ga wannan annabin mai wannan siffar da aka zo shi fasallallahumma Allah kai salati alaihi gare shi salatan kamilatan salati cikakkiya tammatan cikakkiya bika da kai wa minka daga gare ka wa ilaika zuwa gare ka wa alaika akan ka wasallim alaihi kai salati salaman sallama tamman cikakkiya aman gamamiya shamilan tarariya li anwayi kamalati wanda take da dukkan nau'in kamala na kudisika tsarkakanka ko tsarkinka daimina ya zamo daiman salati yana tafiya mutassilina yana saduwa ala khalilika gabaji dadinka wa habibika masoyinka min khaliqika daga cikin halittanka adada ma fi ilminka adadin abin da ke cikin ilminka alqadimi ilmul qadimi wa mim fadlika ya zamo gamewar fadalanka al'azimi mai girma duk ya taru ga wannan salati mu annabi wannan anna to ubangiji mu ma ka samu wannan anna mu ma ka maye mu bi mahabbi fadalika al-karimi dan tsantsan fadalanka al-karimi mai girma mu ma ka samu daga cikin masu yin wannan salatin ya tabbata ga annabi fi salati alaihi cikin salatin da zamu yi wa annabi salatuka wannan salatin allati sallaita alaihi wanda kake wa annabi fi mihrabi qudsika wanda take cikin mihrabi qudsika tsarkinka wa huwiyati unsika da wajen huwa na unsinka wato hu Allahu hu Allahu to kasance ka na huwiyya huwa kenan to wannan salatin ta zamo uns wajen daibe kewan ka to mu mu shiga cikin wannan salatin kai niyaban mu ma mu shiga wa ala alihi ka sa da alayinsa wa sahabati rasulika ka sanya sahabban manzanka wa nabiyika ka sanya da annabinka wa sallin kai aminci alaihim a gare su tasliman da mika wuya adada ihadati ilimika gwargwadon kewayewan iliminka koya akaninka Allah ka yi salatin irin wannan ga annabi Muhammad wannan shine salatul gaibiya salatai guda uku ne wanda imlayin shehu jani imlayi ne wanda manzo Allah ya yi wa shehu jani ya qutul haqaiqi jawharatul kamali salatul gaibiya kowane martabansa daban kowane kujeransa daban da zuhuri da buduni da buduni lubuduni haka salatayen su ana targada ne kowa in yazo zai yi bayani irin abin da ya sani ne akan manzo Allah a cikin salatayen da suke yi kowa in yazo in zai kalle annabi to zai kalle shi ne a wani kujera ya kalle manzo Allah ne a kujeran bayyana ko ya kalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kujeran gaibi domin ana masallaci da Ahmadu ana masallaci da Muhammadu Ahmadu Muhammadu wayannan su ne ana masallaci salatin da ake yi da sayyidu to shi kuma masallaci ne wanda yake taba tashin kiyama duk wani salatin kaga an sa sayyidu Allahumma salli ala sayyidina to kujera ce ta lahira eh saboda sayyidu shine kujeran manzalalo a mahshar tarin tashin kiyama shine sunan sayyidu ne yake amfani a nan ba da ahmadu yake ba ba da muhammadu yake amfani ba da sayyidu ne to duk wanda bai san bambancin kowane kujera ba shine ana sayyidu wala da adama wala fahar da wannan siya da yake amfani wannan kuma Ahmadu shine gaibiya salatul gaibiya ce dan ita kuma ba a idrakin ta amma manzo Allah ya gaya masa yayi masa imla'i saboda ya fahimci abubuwan da aka zo da shi Allah ya taimake mu idan a kara ko kyade zan fara sharhin salatin to sharhu salatul ula salatin farko sharhin sa wa nasu nasinsa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah kai san duk lokacin da kace alhamdulillah to alhamdulillah kofofi ne guda takwas kofan aljanna gabaki ɗaya guda takwas ne in kace alhamdulillah duk an bude maka alhamdulillah duk lokacin da kace alhamdulillah an bude maka kofar aljanna guda takwas ne kai aikin da zaka yi eh alhamdulillah iyana kofofin aljanna guda takwas ne kuma duk ake bude su fadan alhamdulillah allazi jala sayyidina muhammadin wanda ya sanya sayyidina muhammadin shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mazharal kamali shine mazhari na kamala mazhari na kamala Allah yayi annabi muhammad shine mazhari na kamala mazharul kamali babu wanda yace annabi bai cika ba daga samuwansa yuwansa samuwansa a ce an samu wani kusani a wajen manzala ba ta samu ba ba wanda ya gani kuma ba wanda zai gani wahalahu Allah ya dada da shi min awsafi siffansa ya dada da wajen aihuwansa wajen ganinsa wajen tarkibinsa wajen komi da komi nasa duk Allah ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daban ne bima ta'rufu bihi ilaina da abinda zaka sani zaka sanar da shi zuwa gare mu min jalalin wajen jalala wa jamalin ko jamala wa haddahu sannan an ke an rubuta shi bil wasilati manzo Allah yana da tsani wajen saduwa ga Allah wa darajati yana daraja arrafiatu madaukaki fi maqamin aw maqani aw adana maqamin aw adana maqamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nesa ko kusa diga baki dai manzo Allah yana da daraja arrafia summa dallahu sannan ubangiji ya miƙa shi dalla suma da na fata dalla dallahu akai kansa da shi ba da ma'adnahu bayan ya kusanto da shi ne ya zaharahu dan ya bayyana shi ne ya zaharahu dan ya bayyana shi fil alami a cikin alam alam gabaki da Allah ya bayyana annabi Muhammadu ne ya wasu ya kusantar da su wasu ya janye wasu an kusantar da annabi wajen su wasu kuma an janye annabin a wajen su adnahu adlahu dallahu ba'da ma adnahu fil alami bi kamali asma'ihi da cikan asma'il husna da sunayen sannan al-husna kyawa duk wayannan sunoni na Allah wakilai ne wakilai ne dan a kowane guri sunan Allah ya zo to an sa manzo Allah ya zama yana naibancin sunan a gurin duk gurin da Allah ya kawo sunan shi to akwai naibanci a nan a gurin in ka ga dama ka ce hayyu to annabi yana da naibanci a sunan hayyu na Allah in ka ga dama ka ce mumitu to annabi yana da wakilci a nan gurin in ka ga dama ka ce qayyum to annabi yana da wakilci a gurin in ka ga dama duk sunan da ka sani na Allah to annabi wakili ne na Allah gurin shine Allah ke cewa zillin mamdudin inwa ce zillin inwa mamdudin amma wanda ke zai ya inwa mai tsayi take mamdudin ayinta duk gurin da inuwan ya tsaya to anan gurin shi ma annabi ya tsaya in kun ba gurin ne ya tsaya to ba gurin ne ya tsaya zillul mamdudin kenan سيدنا رسول الله فانزل عليه آيات آياته الله يسوقد آيوينسا الكريمة ما سجرما ظاهرا وباطنا ظاهري دباديني وعرفه يسند شي بها كايك الأشياء الله يسند منزل da hakikan abubuwa suratan wa ma'anan sura kaza yanzu annabi adam duk ayan annabi adam annabi adam ya san su suratan wa ma'anan annabi muhammadu kuma har annabi adam ya san shi ta kurgo sannan kuma ya san abin da bai sani ba domin an dakatar da shi a wasu ilimai amma annabi Muhammadu an sanar da shi ilimin da aka dakatar da annabi Adam domin annabi Adam ai an ci abi ahum bi asma'ihim yayya aka ce kai sanar da shi kaza to an sanar da shi ne daga baharul fuhumi na annabi Muhammadu fahimtan annabi Muhammadu da shi aka sanar da shi ya damu anbi'ahum bi asma'ihi to da fahimtan markazul fuhumi wal ma'ani wannan da shi ne duk wani fahimtan duniya wanda da annabi Muhammadu yake ake sani markazul fuhumi wal ma'ani kaza waraf bi haqaiqil ashyai an sanar da shi haqiqan sama an sanar da shi haqiqan komi suratan wa manan in kace a baka yadda ba sai a ce ka shawuya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kun gani wannan hannun duk wani dan aljanna an bani shi a wannan hannun ba za a ƙara ɗaya ba ba za a rage ba to an shekara nawa aka yi wannan 1400 da wani abu amma dan aljanna za a haife shi na ƙarshe manzo Allah ya san shi dan aljanna za a haife shi na ƙarshe manzo Allah ya san shi sannan kuma ya daga hannunsa na hagu yace duk dan wuta yana wannan hanin na san shi suratan wa manan dan wuta na ƙarshe manzo Allah ya san shi suratan wa manan wannan huduba ɗaya ne manzo Allah ya faɗi wayannan gabaki da yace kai kun ga ma baini wa baina hadal jidar wannan ginin da kuke gani ga yan aljanna suna shiga ina gani ga yan wuta kuma suna shiga ina gani manzo Allah ya ce kai abinda Allah ya yi mu ƙarshen wanda zai shiga aljanna na san shi ƙarshen wanda zai shiga aljanna kaga anan in an ce annabi bai san gaibu ba ai ka san shirmi ne manzala ya faɗe shi ya ce sunan shi Hannadu ƙarshen wanda daga shi an rufe wuta kenan sunan shi Hannadu min ƙabilati bani Juhaim ƙabilarsa bani Juhaim manzala ya faɗe shi ya faɗi sunansa ya faɗi ƙabilarsa wanda ta ƙurƙusa an gama ɗan aljanna sun shiga aljanna an sani an gama cikin ta ƙurƙusa an gama kenan a wannan lokacin manzala sai da ya faɗi sunan ƙarshen wanda zai shiga aljanna a shekara nawa ya faɗa sama da shekara 1000 kuma ba gama ba har yanzu ana aihuwan yan aljanna har yanzu ana aihuwan yan wuta ya za a ce yanda muka san annabi an yi daidai da mu, wanda kullum roƙon mu kenan Allah ya samu san annabin cikin wuridin mu kenan, kullum Allah ya sa ka sanar da mu annabin. Manzo Allah ya ce duk wani mutum a duniya, duk wani mutum a duniya ya ce in dai akwai mutane 300 a gargashinsa, ya ce na san uwarsa, na san ubanshi. In dai ko dan wuta ne ko dan aljanna, in dai mutum zai kai 300 yana gargashin mutum, to manzo Allah ya san sunan mutumin, ya san sunan uwarsa, ya san sunan ubai, kaga balle kabilarsa babu abinda annabi Allah bai nuna masa. Kaga warafu bi haqaiqil ashyai, komi an sanar da shi. Surata Nawmanan falahulhamdu subhanahu, sarkiya ta fita ga Ubangiji. An ja'alahu nushatan, Allah ya aje manzo Allah nusaha ne, kamilatul uzma. Nusaha shine kaman rubutu photocopy, ayan gani idan mutum ya yi photocopy wannan, ai ba wani abu ne canza nan. To kaga in ka duba kaga inuwa ne dai, zillun mamdud ne. Akwai wani abin da annabi bai san shi ba, babu abin, kai dai jahilcin dan izala ne kawai, amma babu wani abin da annabi bai san shi ba, amma shi ba Allah bane, shi kuma ba dan Allah bane, amma ba abin da Allah bai san da shi ba. Limutlaq al-adami wal wujudi, da mutlaqin rashi ko samuwa. Wa futiha ala yadihi, ahanun manzo Allah fa aka bude hazainul karami wal judi, taska na karamci da kyauta ahanun manzo Allah aka bude. Ahmaduka hamdan, muna maka godiya, godiya laiƙan wanda ya dace da kai, bi martabati uluhiyati, da martaban uluhiya, wajiban, wajibi, li kamali rububiyati, wanda ya cancanta da kamala rububiyya, jami'an, wanda ya tare, li fununil kamali mutlaki, wanda yake cikin kamala na mutlaki, kama yastahiquhu, kama yadda ya cancanta shi, fi zatihi, cikin zatinsa, zatil haqqi, zatin alhaqu, gaskiya. Washkuruhu, ina gode masa, shukuran, godiya, mutasilan, mai saduwa, mutawatiran, li'ala'in, mai jeruwa da ni'imomin da Allah ya bayar, muwaziyan, mai aunawa, liyana wayin ni'ama yi ga nau'i-nau'i na ni'imomi, wasna alayhi, na yabo ga Ubangiji bima asna ala nafsi, irin yabon da Allah ya yi wa kansa, fi mala'ikati qudusi, a cikin mala'iku wanda suke tsarkaku kutare da shi. Wa shahadu, na shaida Allah ilaha illallah, babu wani abu bauta da gaskiya sai shi, ala ahdu shine makadaici bizatihi da zatinsa, alwahidu fi asma'ihi, ka gani makadaici bizati, alwahidu fi asma'ihi, alwahidu fi asma'ihi, kaga Allah makadaici ne fi zati, wahidu kuma, wahidu ma'ana wahidu fi asma'ihi wa sifatihi, an sa wani ya san abu, shine ma'ana wahidu. Dan aka ce ahadu daya, wahidu daya da daya, a larabci ba halin ka ce ahadu daya, wahidu ma daya, والواحد inda wahidu akwai alif a ciki to akwai wani wanda aka sanar da shi wani abu kuma wanda aka sanar da shi shine manzo Allah shine wai ilahukum ilahun to shi shine amma qul wallahu yanda abin yake kenan wa shadu na shaida anna sayyidana muhammadin shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulu shine manzansa al-mukrimu mai girma wa habibuhu shine habibinsa al-mu'azzamu mai ka gani rasulu al-mukrimu wa habibuhu al-mu'azzamu masoyinsa mafi girma wa abduhu bawansa al-mubajjalul mufakham mai kambama mai buwaya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi amince tabbata gare shi da alayansa da sahabansa wa sharrafa wa azama wa majjada wa karama amin za mu tsaya na insha Allah za mu fara daga abinda za mu fara sai amma ba Allah ya kara sanar da mu manzo Allah. Allah ya soyanta da mu manzo Allah. Allah salatan tu arifu na biya iya. Haka ga darbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Al-fatih lima ghulik wal khatim lima sabaq. Nasirul haq illa haq. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi qadari lazim. Salatan tamlul azala wal abad zamana wa makana madrubatin fi kulli adam bi adad ma fi limka ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin